Zaka iya zama kayan aikin Allah domin kawo salama ga mutane. Da salama nake barin ku. Salama nawa ba kamar wanda duniya take baku ba. Kada zuciyanku ta damu. Kada kuma ku ji tsoro. Yahaya sura 14 aya 27. Ubangiji ka sanya ni kayan aiki. Addu'an St. Francis na Assisi. Abin ban sha'awa game da addu'a shine Allah yana amfani da wadanda suke yin addu'a domin kawo amsa maimakon malaiku. Allah yana bawa ruhu mai sarki izini yayi magana a zukatanmu. Ya kafa salama idan mutane biyu suna tattaunawa tare da kyakkyawan manufa da juna a cikin su, a taron su akwai salama. Salama ita ce budaden zuciya a gaban Ubangiji. Salama tana nufin cin nasara da zuciya akan damuwowin duniya. Wilfred Peterson yace salama ita ce samun karfin hali da tawalihu wajen yarda da kuskure da daukar alhaki idan mun yi kuskure. Idan kana da hangen nesa, wato yin duba mai zurfi, ita ce yarda a aje abinda mutum zai ci moriya saboda alheri ga kowa. Salama ita ce jawo mutane cikin fahimtar kauna. A makon Idin Ketarewa, Yesu ya ce wa almajiransa, salama nake barin ku, salama nake baku. Ba kamar yadda duniya take baku ba. Kada zuciyanku ta damu, ko kuma kada ku ji tsoro. Yahaya sura 14 aya 27. Wani dan kasuwa abokin ya sace makudin kudinsa da yawa. Abokin yake amince da laifin da yayi da cewa ya sace kudin wannan abokinsa. A wani lokaci sai suka hadu a wani coci. Sai ya tuna da cewa wannan abokin ne ya dauka masa kudi. Yana cikin wannan tunani Allah ya ce kai ka je ka nemi gafara a wurinsa. Ya tafi ya fada wa abokin nasa, ya ce na yafe maka da kudin da ka dauko mun. Abokin nan sai yayi mamaki da wannan kalma. Ya kamata shine yayi ma abokinsa laifi ya je kuma ya nemi gafara. Wannan ya taba zuciyansu su biyu duka. Sai suka rungume juna, suka fara kuka a cikin wannan yanayin da sun samu kansu, domin wannan kalman yafewan ya kawo salama. Ka taba zama da hakkin wani a zuciyanka? Ka taba zama sanadin zafin rai ko fushi ma wani? Ina roƙonka ka dauki dan lokaci kadan ka yi addu'a, ka nemi salamar Ubangijin Allah. Allah kuma ya baka zuciya na zuwa yin daidaitawa domin salama ta shiga cikin tsakaninku. Domin karin karatu a karanta Yahaya sura 16, ko kuma a tuntube mu a TWR Nigeria ko lambar waya kamar haka: 0806 60 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0